with myself from alibis. Surrender to me softly. You're trying to find a different side of me. You see, that's life. There's nothing but a song. With compromise, selflessly lying, giving bad advice. Surrender to me once again. You're trying to find a boy inside of me. Da 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 da